have kisses for breakfast, wishes for lunch. I wish I have you for supper. Better make casa, ube casa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Zahra Aminu Sage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla wasu masu aikin gona 43 tare da jakata wasu su shida a wasu police station kafa da ke kusa da birnin Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya a jiya. Jami'an Afghanistan sun ce wani babban harin bom na mota a wani sansanin soja a gabashin lardin Ghazni ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro 30 a yau Lahadi. An kashe mutane hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar lardin Sulawesi a ƙasar Indonesia. Kuma 'yan sanda na neman maharar da ake kyautata zato 'yan wata ƙungiya ne masu alaƙa da ƙungiyar IS.
Kanin labaran kenan, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 da ake zargin cewa wasu mayakan Boko Haram ne suka kashe su a jihar Borno. Sannan za ku ji cewa majalisar ministocin harkokin wajen ƙasashen musulunci a jamhuriyar Nijar ta kammala zamanta game da halin da ake ciki na tashi-tashin hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci. Za kuma ku ji cewar kungiyar bayar da tallafi ta kasar Qatar ta gudanar da ayyukan jin kai a jihar Sokoto. Madina Dahiru Mishanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraro kuka aiko mana ta hanyar jini. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla wasu masu aikin gona 43 tare da jakata wasu su shida a wasu gonakin shinkafa da ke kusa da birnin Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar. Abinda mayakan sa kai da ke yaki da 'yan kungiyar suka fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Maharan sun daura 'yan kwadagwan sannan suka yi masa yankan rago a ƙauyen Kushobe a cewar mayakan sa kan. Mun gano gawarwakin mutane 43 dukansu an yi musu yankan rago tare da wasu su shida da suka samu munanan raunuka a cewar shugaban mayakan sakan Baba Kura Kolo wanda ya taimakawa waɗanda suka tsira. Babu shakka aikin 'yan Boko Haram ne da ke gudanar da ayyukansu a wurin suke kuma yawan kai hari kan manoma. Waɗanda harin ya shafa 'yan kwadago ne daga jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya da suka je arewa maso gabashin Najeriya neman aiki a cewar Ibrahim Liman ɗaya daga cikin mayakan sakan. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani babban harin bom na mota a wani sansanin soja a gabashin lardin Ghazni ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro 30 a yau Lahadi. Bas Muhammad Hemat, shugaban ma'aikatar lafiyar al'umma ta lardin, ya fadawa muryar Amurka cewa harin ya kuma jakata jami'ai 24. Sansanin wanda ke wajen babban birnin lardin da shi ma ake kira Ghazni, jami'an tsaron Afghanistan na musamman ne ke aiki a wurin a cewar wani da ya shaida lamarin. A halin da ake ciki kuma wani harin bom din na mota daban a kudancin lardin Zabul ya yi sanadiyar kisan mutane 3 tare da jakata sama da mutane 20 a cewar jami'an yankin. Shugaban lardin Atajak Hagbayan, wanda ga dukkan alamu shi aka auna a harin da dogarawan da ke gadinsa, na daga cikin waɗanda suka jakata. An kashe mutane hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar lardin Sulawesi a ƙasar Indonesia, kuma 'yan sanda na neman maharan da ake kyautata zato 'yan wata ƙungiya ne masu alaƙa da ƙungiyar IS. Hukumomi sun ce an kashe mazauna ƙauyen su hudu, an kuma ƙona gidaje shida, ciki har da wani gida da wata majama'a ke amfani da shi don yin sujada. Shugaban Janar ‘yan sandan Sulawesi Abdulrahman Baso ya fadawa muryar Amurka a jiya Asabar cewa lamarin ya faru ne shekaran jiya Juma'a a ƙauyen Lambantanguwa a Sigi dake tsakiyar lardin Sulawesi da misalin karfe 9 na safe a gogon yankin. Ya kuma ce ɗaya daga cikin waɗanda harin ya shafa an daddatse shi, wani kuma aka kona shi har lahira. Bisa ga bayanan waɗanda suka shaida lamarin, masu bincike na tunanin wasu 'yan ƙungiyar MIT su takwas ne suka kai farmakin.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya a yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 da wasu da ake zaton cewa mayakan Boko Haram ne suka yi musu yankan rago a ƙauyukan Koshobe da ke ƙaramar hukumar Mafa a jihar Borno. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 a ƙauyen Koshobe da ke ƙaramar hukumar Mafa a jihar Borno sakamakon yankan rago da ake zaton wasu mahara sun yi musu, da kuma kanninsu manomar shinkafa ne. Wannan mutane ne wanda mafi yawansu ‘yan garin Zabarmari ne da ke ƙaramar hukumar Jere a jihar Borno, wadda kuma ke da sauran kilomita 10 daga garin Zabarmari zuwa ƙauyen Koshobe. Waɗannan mutane sun dai gamu da ajalinsu ne sakamakon dabara da aka ce waɗannan mayaka sun yi musu na tattara su wuri guda, da kuma ake tsame su ɗaya bayan ɗaya da cewa za a yi musu wani tambayoyi, wanda zaran an fita da mutum waje sai a yi masa yankan rago, daga bisani kuma a fita sake zakulo wani, wanda hakan har ya sa aka halaka waɗannan mutane. Aka kuma dinga cillawa gonaki nasu wuta. Na dai zai ci wannan kauye na Zabarmari inda aka sallaci waɗannan mutane, gama abinda wasu mazauna garin ke cewa.
To abinda yake faruwa dai a takaice, mutanenmu suna wajen aikin shinkafa, jiya ko da rana ta fara dagowa sai suka fita ajeji, duk inda suka ganku sai su ce ku zo suna da magana.
A gona suka dinga zai
a gona ne suka dinga samun su suna aikin shinkafa, su ce ku zo suna da magana, sai suna sa cikin garin Koshobe. To suna tattara su a wani gida, sai a dinga ciro ku da daya ana zuwa da su suna musu yankan rago.
Shin har suka yanke yau mutane na
su? Suka yanke kimanin mutum 43.
Aikin da suke zuwa kuma suna neman abinci ne.
A gonakinsu.
To mutanenmu sun tafi da yawa a cikin aiki din. Bugun shinkafa. To shi ne sai suka haɗu da su, sai suka tara su, suka ce ba za su yi musu komai ba. A haka din da aka yi, sun ji su suna kakkama su a Koshobe. Wanda sun tara din, idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya. Duk wanda an fita da shi sai a yanka shi.
O yanka suka dinga
yanka ne, yanka gaba ɗaya, yanka rago ne suka.
Kuma mu abinda muke kuka da shi, kuma muke ƙara kira ga gwamnati. Idan har Allah ya kaddara cewa gwamnati fa za ta dauka mataki, to ta dauki mataki kan mutanen nan. Amma ana musu wasa da hankali. Su ba su bar talaka ba, hukuma ba ta bar talaka ba. Wannan abun yana tar mana da hankali.
An ce gabar ma bayan kashewar mutane sun bi wasu gonaki sun kona, ga san wannan batu.
Gaske sun kona gonaki, bayan kuma sun kona gonakin ma har suna bin shinkafa da ke cikin mashin ko amalancin shanu da aka sa za su sa buhu su farka su watsa da wannan shinkafa.
An dai sallaci waɗannan mutanen ne a bainar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum, wanda har ma ya yi ma bane labarai bayani bayan sallatar mutanen kamar haka.
Dukkan mu mutanen Borno ko hujjar daji abin da ya faru ba, mun zama musu tarbiya, mun zama ba su hakuri. Alal hakika jiya aka ce mutane 43 da suka rasu, amma da na zo nan ban su suna cewa da aka yi safai ba wanda ya san adadin su yanzu za a fita neman su. Mun ba su hakuri, komai abin da zai faru sai daga Allah ne yake. Kuma kwanan nan mun sha magana cewa mutanen mu sojoji suna kokari, amma har yanzu abin da muke kira shine a taro mu samu haɗin kai a tabbatar cewa wayannan mun je mun same su a wuraren da suke fama. Ba zai yiwu ba yanzu mutane mun cira cikin mawuyacin hali. In ka zanna a gari yunwa zai kashe ka, dole ka ci ta kai noma. In ka fita noma kuma za Boko Haram zai kashe ka. Dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba, garin ba zai taba zama lafiya ba.
Ya za ka dai waɗannan mutanen na cigaba da bayyana fargabansu na abin da kan iya biyo baya bayan hallaka musu waɗannan mutanen da aka yi. Ganin cewa suna zargin waɗannan mahara ba su da nisa da ƙauyen Zabarmarin. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Shi sun sanar a jiya Asabar cewa sun kwace ikon Mekele babban birnin yankin Tigray. Allah ya albarkaci Habasha da jama'ar Habasha, a cewar Prime Minister Abiy Ahmed a wata sanarwa. Ya kara da cewa mun shiga Mekele ba tare da an kashe farar hula ba. amma shugaban yankin Tigray na dakarun TPLF ya fadawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ba za su yarda ba. A baya, Gabriel Mikel ya fadawa Reuters cewa an yi wa birnin da ke da kusan mutum 500 kawanya a matakin karshe na farmakin da sojojin Habasha suka kwashe makonni hudu suna kaiwa a yankin. Shirin gwamnatin Amurka na sanya mayakan Houthi na Yemen a jerin sunayen kungiyar 'yan ta'adda ya janyo fargaba a tsakanin masu sa ido da kuma kungiyoyin bada agaji game da tasirin da matakin zai yi akan tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi da kuma kai taimakon agajin jinkai ga farar hula da ke matukar bukata waɗanda ke karkashin ikon kungiyar. A makon da ya gabata ne mujallar manufofin harkokin waje ta bada rahoton cewa ta samu bayanai daga wani jami'in Amurka da ba a bayyana sunansa ba akan cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shirin daukar matakin ne a zaman wani bangaren manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump na matsan lamba akan Iran. Ana sa ran yin sanarwar a wata mai zuwa a cewar jaridar Washington Post. Gerald Feinstein, wani tsohon jakadan Amurka a Yemen, kuma babban mataimakin shugaban cibiyar gabas ta tsakiya da ake kira MEI a takaici, ya fadawa muryar Amurka cewa sanya kungiyar ta ƴan Houthi a jerin sunayen 'yan ta'adda zai sa kokarin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da zaman lafiya a fadan da ake yi tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin da ke samun goyon bayan Saudiya zama da wahala. Wata gagarumar fashewa ta auku ranar Juma'a har akalla mutane 7 suka mutu, wasu su 10 kuma suka jikkata a cewar rundunar 'yan sandan Somalia. Wani dan kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine, wani sanannen wuri da ake saida ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa da ke Mogadishu. 'Yan sa'o'i bayan da mukaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai ziyara kwatsam a babban birnin na Somalia. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayi ta Al-Shabab da ke da alaka da Al-Qaida ta dauki alhakin kai harin. Dama 'yan kungiyar Al-Shabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani bangaren kokarin da suke yi na hamɓarar da gwamnatin Somalia su kafa shari'ar musulunci a kasar. A ranar Juma'a, ma'aikatar Pentagon ta faɗi cewa Miller ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu 'yan kungila a Mogadishu don gode masu saboda ayyukansu da kuma jaddada aniyar Amurka wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda Majalisar Ministocin Harkokin Wajen Ƙasashen Musulunci ta kammala zamanta karo na 47 bayan da ta shafe kwanaki 2 ana tattaunawa game da halin da ake ciki na tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mummuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci da ake fama da su a duniya yasa taron na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi mai da hankali akan wannan al'amari da nufin kullo da hanyoyin da za su taimaka a samu mafita. Kungiyoyin ta'addanci kan fakewa da addini wajen karkashe bayan Allah ta hanyar munanan hare-haren da suke kaiwa a sassan duniya. Alhali addinin Islama ya haramta aikata irin wannan danyen aiki, saboda haka kungiyar OCE ke ganin ya zama wajibi ta tashi tsaye domin warware wannan kulle. A jawabin sa na bude wannan taro, shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya ce
le terrorisme est le plus grand ennemi de notre religion.
Ta'addanci shine babban makiyin addinin Islama. Ta'addanci yana cin amanar musulunci. Hujja mai karfi shine yadda wannan aika-aika ke afkawa kasashen musulmi da munanan hare-hare a dauka daga Yemen zuwa Pakistan da Iraki da Syria da Libya, kawo nan yankin Sahel da yankin tafkin Chadi da yankin Maghreb da Afghanistan da dai sauransu. Kashi 82 daga cikin 100 na mutanen da ta'addanci ya rutsa da su musulmi ne, waɗanda galibin kasashen su na fama da matsin tattalin arziki da na rayuwa. Lura da irin waɗannan matsaloli yasa Majalisar Ministocin Harkokin Wajen ta shawarci ɓangarorin da ke rikici a kasashen musulmi mambobin kungiyar OCE ko OIC su ajiye makamai domin samar da maslaha a tsakanin su. matakin da ake ganin zai taimaka a murkushe ayyukan yan ta'adda, in ji shugaban majalisar ministocin wannan kungiya, wato ministan harkokin wajen Niger Kalla Hankurau.
Duk kun ga inda aka cewa bindigogi na tashi yawancin su sai a ce kasan musulmi ne, kinan wannan yana hana mu kula da tattalin arzikin kasashe, yana hana mu kula da wanda za a tattali matasa su ma su gida su zama wani abu. Lalle mun fara ganin hasken abun nan Libya ba a dade ba, an ce an tsaida albalbe, Syria ma an ce an tsaida, Yemen ma sun yi kokari tsakanin Masar da sauransu an tsaida, ko da da hayyau kowa na kallon kowa, shine muke nufi kai zuciya nesa. A tuna da hakin da a gare mu wanda muke ma jagoranci suna son su ma su wadata, amma in kullum ana wannan harkar yaki wadata ba ta tabbata. Don haka nan muke ci a yahi juna, ai haɗin kai shi zai sa mu yaƙi wa'annan masu terrorism.
Taron ya bayyana juyayi a game da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Niger Tanja Muhammadu.
L'appel lancé en 2009 par le président Mamadou Tandja.
Mai magana da yawun ƙasashen yankin Afirka ministan harkokin wajen ƙasar Senegal Aissata Fall Tall ta ce kungiyar OIC ba za ta taɓa mantawa da marigayin ba, saboda yadda a shekarar 2009 ya yi kiran kasashen duniya su yafe wa kasashen musulmi bashin da ake bin su, kuma yanzu haka kasashen na OCE na da irin wannan bukata a sanadiyar koma bayan da annobar corona ta haddasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. To a Najeriya, kungiyar bayar da tallafi ta kasar Qatar ta gudanar da ayyukan jin kai a jihar Sokoto, inda a wannan karan ta karkata ne wajen kula da lafiyar idanu kyauta. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton.
Kungiyar bayar da tallafi ta kasar Qatar tuni tana gudanar da ayyukan jin kai a jihar Sokoto, amma wannan karon ta juya ne wajen kula da lafiyar idanun jama'a kyauta. Mutane 1000 ne aka tsara duba lafiyar idanunsu, yayin da za a yi aikin tiyata ga mutane 100, sauran kuwa masu buƙatar magani ko gilashin taimakawa gani duk za a ba su kyauta. Dr. Zain Mukhtar El-Taib shine jagoran ayarin masu aikin daga ƙasar Qatar.
Nahnu nataharrak fi kulli Nigeria laysa fi makan wahid. Al-usbu' al-madi kunna fi Kano.
Dr. Zain ya ce suna gudanar da ayyukan jin kai ne ba a wuri daya ba a Najeriya, domin suna yi a Kano da kuma Damato ta jihar Yobe, yanzu kuma suna a Sokoto ne, gari mai tarihi da daraja wanda shine cibiyar ilimi da kuma yiwa musulunci hidima. Mutane 870 ne aka tsara zabowa 10 daga kowace daga cikin gundumomi 87 da ke Sokoto, yayin da za a tumfaye rogo 130 su kai 1000 a yi musu wannan aikin, amma yawan jama'a da suka bayyana wurin ya zarta wannan adadin. To ko me hakan ke nufi a wajen kula da lafiyar idanu a Sokoto? Dr. Muhammadu Ali Inname shine commissioner lafiya na jihar.
Wannan ya zama kalubale gare mu ma'aikatan lafiya da kuma sashen kula da harkar ido na ma'aikatan lafiya, domin su ƙara dagewa kuma su tashi tsaye ku ganin cewa a duka jihar hospitals inda a gare mu guda 20 akwai ma'aikata, kuma a riƙa yin irin wannan aiki na musamman wanda za a yi kai ko da a kowace local government ce, domin a rage ko kuma a biya bukatun mutanen da suke bukatar irin wannan.
Ta hannun hukumar zakka da wakafi ne tare da kulawar majalisar mai alfarma sarkin musulmi, wannan kungiyar ta zo domin gudanar da wannan aiki. To bayan kammala aikin, me zai faru da yake jama'a na da bukatar irin wannan taimakon? Malam Muhammad Lawal Medoki shine shugaban zattasuwa na hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto.
Wannan zamu ci gaba, yanzu zamu karho wannan bangare insha Allah sai ya zan muna jin a ran mu duk wani mai matsalar ido a jihar Sokoto, in dai bai da hali shi yasa abba a taimake shi ba, to zamu taimake shi da yadda Allah yadda zai zama cikin farin ciki, ya ga yadda zai karatu Qur'ani, ya ga iyali ne, ya ga kansa wanda yake so gurgurdun hali.
To ko me waɗanda suka amfana da wannan aikin za su ce akan wannan hidimar da aka yi musu?
Ya na ce ga ido na, sun nazo can sun libo ni, alhamdulillah manoyi ta tana da mu
matsalar ido. To alhamdulillah an kawo doki kuma mun ji dadi kwarai, da madubin da aka bani gurgurdu insha Allah ba matsala.
Allah ya saka da alkhairi, mun ji dadi, Allah ubangiji ya kara arziki.
Wannan dai ba shine aikin jin kai na farko ba da kungiyar ta bayar, domin ta gina masallatai da riyojin murtsatsi da kuma bayar da tallafin rage fatara ga jama'a. Yanzu haka tana kan ginin gidaje ga jama'ar da ke zaman gudun hijira a garin Gandi a jihar Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Dahir Nishanu ta gabatar mana da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a barkanku da warhaka. Kuna sauraron shirin Matasa a Duniyar Gizo tare da ni Madina Dahiru Mai Shanu. To daga cikin matakan da aka dauka a duk fadin duniya domin dakile cutar coronavirus, akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga primary har zuwa kan jami'o'i. Lamarin da ya tilasta wa malamai koyawa ɗaliban su karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar internet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da zamu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad, wani Bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka, wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da.
Assalamu alaikum, sunana Shamsuddin, ni dan Nigeria ne, ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh, to gaskiya da yake an rufe makarantu, zan ce dai ina kiwon ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska, amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya an yi wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. Yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba, kusan kullum sai na koyar da su, in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati. Ta yanan giza-giza muke yin komai da komai, yanda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri, haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo. Su tambaye ni in ba su amsa, ina da wani mezanci aikin da zan ba su, ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani, in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji, wato classwork shi ma muna yin shi. Suna gani na ina ganin su tambaye ni in ba su ansa. Abun kawai yayi tsari gaskiya sosai, ba abin da ya canza. Abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na, amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su yayi wannan, yayi signing in, wato ya nuna cewa ya shigo ajin, ni kuma sai dai in fara ba su jawabi. Gaskiya wannan tsari yayi daɗi sosai, kuma ya bani wannan ce for the first time na koye yanda zan iya koyar da ɗalibai ta yanan gizo-gizo. Gaskiya abin yayi min tsari sosai. Yau na ba su wato aikin wanda ake zuwa da shi gida, so homework kenan. Yau za su gabatar min da waƙoƙin Hausa. Zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan Alijita, wato labarin duniya, wanda ya tare da Baba Ali, dan yana son waƙan sosai. So dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan Hausa. Bari mu fara. Yeah, hello class. I think the first person to start is Thomas, so you will start with your presentation. Yeah.
Here is my song.
I want you to really, yeah, okay, don't worry, it's okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, in the part of Baba Ali was a little bit faster, but yeah, you got
to gaskiya kalubale da zan ce la ina fuskanta, ko ice ina fuskanta, amma dai yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko inda ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin giza-giza ba. Ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai, saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dare, ina to ni fa ban san abin nan ba. Wani lokaci ma in ina yi su zaka ce min ai malam ga yadda zaka yi, ga yadda zaka yi, saboda ba girman kai a nan. In baka san abu ba zaka ce ma ɗalibi ya kai. To ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa, amma dai ba za a ba abu bane da zaka iya kai tsaye. Ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba, suna dan koya maka haka dan saba.
To a gaida Malam Shamsuddin, wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Dahiru mai shani daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina mai shanu, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Dauda bin Affan a unguwar Jaji Fataskun da Maryam Muhammad, inda suka ce muna jajantawa al'ummar jihar Borno, musamman ma 'yan uwa da iyalan waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla kuma sun kasance manoman shinkafa. A gaskiya ya zuwa yanzu da ya kamata a ce gwamnati ta maida hankali wajen ɗaukar matakin kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu, saboda fa babban dalilin kafa gwamnati shine kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. Sai saƙon Ali Abdullahi Doran Baga yace a yau ne aka gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Borno. Muna taya murna ga waɗanda suka yi nasara a zaben, da fatan za su rike amanar da talakawa suka dora musu. Sai sako daga Shehu Adamu Rajau yace a gaskiya akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙaimi akan matsalar tsaro da ke neman fassara mana ƙasa, domin fa mun ga abin na neman gagarar kundila. Allah ya kyauta kuma ya kamana mafita, amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta yace matakin da Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗauka na gayyatar ministan sadarwa na Najeriya domin yayi bayani akan matakan da ma'aikatarsa ke ɗauka wajen magance matsalar tsaro da ke ci gaba da laƙumi rayukan 'yan Najeriya, hakan yayi daidai. Amma zai fi kyau a ce majalisar ta gayyaci ministan harkokin kula da 'yan sanda da kuma ministan tsaro da kuma shugabannin hafsoshin soji na Najeriya da kuma babban sita janar na 'yan sanda, domin su ne ke da wuka da nama da kuma ruwa da tsaki akan abin da ya shafi tsaron al'umma a Najeriya. Da fatan Allah ya kamana ƙarshen wannan masifa, amin. Sai kuma saƙon Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau da Baffa Haruna Bajoga cewa suka yi muna addu'ar Allah ka kamana daidaituwar lamura a ƙasarmu Najeriya, amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Aishatu Musa Wada tare da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada duk a Barikin Ladi a jihar Filato. Suka ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta daina zuba ido tana kallon yadda 'yan ƙungiyar Boko Haram da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe bayan Allah babu gaira babu dalili. Hakan abin tur da Allah wadai ne, ganin yadda aka kasa kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar Boko Haram da 'yan bindiga a arewacin Najeriya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kamana ƙarshen 'yan Boko Haram da 'yan bindiga, amin. To madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Mayakan ƙungiyar Boko Haram sun kashe akalla wasu masu aikin gona 43 tare da jakata wasu su 6 a wasu gonakin shinkafa da ke kusa da birnin Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar. Abinda mayakan sa kai da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar suka fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Jami'ai a Afghanistan sun ce wani babban harin bom na mota a wani sansanin soja a gabashin lardin Ghazni yayi sanadiyar kisan jami'an tsaro 30 a yau Lahadi. Bas Muhammad Hemat, shugaban ma'aikatar lafiyar al'umma ta lardin, ya fadawa muryar Amurka cewa harin ya kuma jikkata ma'aikata 24. An kashe mutane 4 a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar lardin Sulawesi a ƙasar Indonesia, kuma 'yan sanda na neman mahara da ake kyautata zato 'yan wata ƙungiya ne masu alaƙa da ƙungiyar IS. Hukumomi sun ce an kashe mazauna ƙauyen su hudu, an kuma kona gidaje shida, ciki har da wani gida da wata majama'a ke amfani da shi don yin sujada.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa, sai Liyo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.